أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود قوديا دكيراري دجنجنا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Masjidu Al-Firdaus a wannan unguwa ta Sabon Gari a gari na Damagaram Jamhuriyar Niger a wannan rana ta Juma'a daren Asabar wanda ya dace da 3 ga watan Zulhijja wata na 12 a cikin kalanda ta Musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da 30 ga watan 5 watan Mai shekara ta 2025 a kalanda ta Bature insha Allah kamar yadda babban malaminmu kuma mahaifi mai tarbiyya a gare mu Sheikh Salihu Abubakar Hafizahullahu ya gabatar a darasi na rana Asabar ranar Subdu kenan da ta gabata darasi na littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin akan cewa insha Allah zai zamanto za a ringa gabatar da darussa guda 2 a wannan masallaci ranar Juma'a da ranar Asabar. Ranar Asabar kamar yadda aka sani malamin ya gabatar da littafin Riyadu Salihin tsakanin magariba da isha'i. To ranar Juma'a kuma tsakanin magariba da isha'i za mu ringa gabatar da darasi na Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunna. To hakikanin gaskiya wannan darasi malam shine assasa shi saboda malam mun yi magana da shi akan cewa kamata ya zamanto wannan masallaci an raya shi da karatutuka wanda za a ringa fadakarwa da wayarwa ga yan uwa musulmai abin da ya shafi lamari na addini da rayuwa saboda yana daga cikin manufar masallaci ba a zo a yi sallah bane kadai ba ya zamanto ana fadakarwa da tunatar da mutane abin da ya shafi al'amura na addini da rayuwarsu domin samun tsira duniya da lahira. To sai muka ga dacen yana da kyau mu karanta wannan littafi mai albarka littafin Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunna littafi ne wanda ya kunshi zikirori da addu'o'i wanda suka tabbata a cikin Al-Qur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. to insha Allah a yau ba littafin bane zamu fara karantawa ba saboda yau ne ranar farko zamu gabatarwa ne gabatarwa akan mawallafin littafin wane ne wallafa littafin saboda duk littafin da ake so mutum zai karanta to kafin ka karanta shi ana so ka san wanda ya wallafa wannan littafin kuma me aqidar shi kuma ka san manufar da yasa ya wallafa wannan littafi na gaba sai kuma mu zo mu ga abin da littafin ya kumsa littafin sirrin musulmi ya kumsa kenan dai a takaice zamu ga zamu tattauna akan abubuwa ne guda biyu wane ne mawallafin littafin kuma me littafin ya kumsa da farko wanda ya wallafa wannan littafi kamar yadda muka diba cikin littafin zamu ga ansa Sa'idu bin Ali ko bin Ali bin Wahaf al-Qahtani shine sunan shi Sa'idu sunan mahaifinsa Aliyu kenan sunan kakansa Wahaf shine ake ce mai Sa'idu bin Ali bin Wahaf al-Qahtani Al-Qahtani shi kuma kabila ce a cikin Larabawa ana ce musu Qahtaniya kamar da mu nan zaka ji an ce Bahaushe ko Bazabarme ko Ba'adari Babarbari da sauransu to su ma dai sunan kabila ne a cikin Larabawa shi wannan malami an haife shi 25 ga watan Shawwal bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1372 wanda ya daidai da mil nafsan sankanta kenan 1951 a hijira kuma 1372 shine shekarar da aka haife shi a wani kauye da ake ce mai Arin kauye ne a cikin garin Qasim kuma region ce daga cikin region din kasar Saudiya kenan malam wanda ya wallafa wannan littafi mahaifarsa ita ce Saudiya a garin Qasim a kauyen Arin kenan bayan wannan kuma malam ya taso a wannan kauye nasa har zuwa ya kai shekara 15 sai suka dawo kasar garin Riyadh ita ce capital din Saudiya kenan za ta tambaye ka Saudi Arabia ina ce capital din ta ita ce Riyadh saboda akwai garuruwa akwai Makka akwai Madina akwai Jidda akwai Taif da sauransu to ita Riyadh ita ce capital kamar da mu nan Niger aka ce ina ce capital zaka ce Niamey to su ma Riyadh to shi malam sun koma garin Riyadh a can yayi lise din sa bayan wannan kuma ya shiga jami'a da ake ce mata Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya anan yayi lisans insa daga shekara ta 1401 zuwa 1404 ya samu lisans a kulliyatu usuluddin faculté de la fondement de la religion bayan nan kuma ya ci gaba da master a wannan dai jami'a ta Jami'atu Muhammad bin Saud al-Islamiyya wadda take garin Riyadh yayi master anan ma ya samu attestation din shi na miki da suna master anan dai ya ci gaba kuma anan ma ya doctora ai ya samu doctora a wannan jami'a master din shi yayi ne akan al-hikmatu fi da'wati ila Allah memoir din dai akan al-hikmatu fi da'wati ila Allah ma'ana hikima sages shine hikima ma'ana hikima a fayyan da'awa zuwa ga Allah ya yi kamata a yi da'awa a kira mutane zuwa ga addinin Allah to a wannan ne akan wannan ne magister master din shi ya zo yi doctora ita kuma akan fiqhu da'awati fi sahih Imam al-Bukhari ma'ana wani irin fiqhu za a ciro a littafin sahih al-Bukhari domin gabatar da yin da'awa bayan nan malam a cikin malamansa wanda ya fi tasirantuwa da su akwai Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz shine babban mufti na kasar Saudiya lokacin yana da rai kenan malam ya lazimci wannan malami kusan tsawon shekara 20 tun daga shekara ta 1400 har zuwa 1420. Bin Baz shine babban mufti a kasar Saudiya. Duk manyan malaman Saudiya a yanzu mafi yawanci duk dalibansa ne. Irin su Ibn Usaymin da shi ma Allah masa cikawa, Salihul Fauzan bin Fauzan da kuma mufti ne yanzu na Saudiya, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Sheikh, shi ma dalibansa ne. To malam ya tasirantu da wannan babban mufti na Saudiya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Su ne guda uku malamai da aka yi a zamanin su uku wanda ba a yi ba irinsu ba a wannan zamani, kuma har yanzu mutane suna amfanuwa da ilmominsu a sassan duniya gabaki daya. Akwai bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, akwai Muhammad bin Salih Al Usaymin, akwai kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, kuma duk kusan shekara ɗaya suka rasu. To wannan malami a takaice dai mun ji sunan shi da inda ya fito, kuma ya wallafa littattafai masu tarin yawa. Abinda zai ba mu mamaki da wannan malami, ya daga cikin malaman da aka fi sanin littafinsa a kansa, ma'ana in ka tarce Hisnul Muslim a cikin jama'a musulmi babu wanda bai san ba Hisnul Muslim. In dai mutum yana karatu na addini, to aka ce mai littafin Hisnul Muslim zai san shi. To amma da zaka tambaye a cikin mutanen da suka san Hisnul Muslim, da zaka tambaye shi to kuma Hisnul Muslim kasa wanda ya rubuta littafin iya ba sani ba. To yana daga cikin malaman da aka yi sanin littafin da ya rubuta akan shi malamin. Yanzu misali in aka ce Abdul Aziz, Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais, kusan kowa san Sudais ko? Daga an ce Sudais ka san Sudais. To amma da za a tambaye ka wani littafi ne Sudais ya rubuta? Sudais yana da littafai da ya rubuta, amma ba kowa bai san littafin da Sudais ya karanta. Yanzu ana akwai wanda ya san littafin da Sudais ya karanta? To amma kaga an san Sudais amma ba san littafin shi ba. Shurem Su'ud bin Ibrahim Ash-Shurem shi ma limami ne na Haram Makka, duk da yanzu ya yi ritaya bayan limanci a can, shi ma yana da littattafai Shurem. To amma ba kowa bai sani ba. To kaga su wa'innan an san su a san littattafan su ba. To amma shi ko mai Hisnul Muslim an san littafin sa amma shi ba a san shi ba. Wani wannan littafin ma da ake karantawa sai tsammani wanda ya rubuta shi kamar tun lokacin zamanin Annabi aka rubuta shi. Alhali duka malamin da ya rubuta wannan littafi na wannan zamani ne. Mun ji shekara haihuwar shi, an haife shi 1372 wanda ya daidai da mil nafsan sankanta. Kuma wannan malami Allah ya masa cikawa ya rasu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440. Yanzu muna 1446 ko? To shi kuma da 40 kenan, yanzu mutuwar shekara na 6 wanda ya daidai da 1 ga watan 10/2018, ma'ana le premier october 2018, a wannan shekarar ya rasu. A hijira kuma ya mutu shekara ta 21 ga watan al-muharram 1440. Kiran yanzu kaga duka da rasuwar shi bai wuce ba shekara 6 zai shiga ta 7. Kina kaga mutumin da ya rubuta wannan littafin duka yanzu da mutuwar shi bai wuce ba shekara 6 premier october 2018, ma'ana lokacin da ya lafa suka yi rantiri. Tunda ban na mancewa shekarar da ya rasu ni na ta University Islamic mun yi rantiri premier ani premier october 2018 a asuba wannan rana, rana ta dace ranar Litinin ce, Allah masa cikawa mai littafin Hisnul Muslim. Kai a lokacin ne ma mutane duk suke samun labari ashe mai littafin nan ashe dan zamanin nan ne ma yana nan, saboda Allah ma littafin albarka da samun karbuwa a duniya gabaki daya. Kuma littafin nan ya rubuta shi ne 1409 wanda ya dace da mil nafsan ka 1989 hijiran manzo Allah 1409, yana yanzu kusan shekara 37 da aka rubuta wannan littafin na Hisnul Muslim. Kenan kafin rasuwa mai littafin da shekara 31, bayan ya wallafa shi ma sai da shekara 31 a duniya. Kenan yanzu wannan littafin da yake hannunmu da rubuta shi shekara 37 Hisnul Muslim 1409, muna yanzu kuma 1446. Kenan kaga kenan shekara 37. Wannan littafi na Hisnul Muslim yana daga cikin littafan da malai ya rubuta su. Ya rubuta littafai a kalla sun kai guda 80. To amma a cikin su littafin da yafi shahara shine wannan littafi na Sunan Muslim. Shine littafin da yafi shahara a cikin littafan malam. Amma kuma duka littafan da ya rubuta kusan guda 80 din nan duka Allah musu karbuwa. Saboda malam wanda ya rubuta wannan littafi yana da wani salo, yana da wani manhaji. Duk littafin da yake rubutawa zaka ga ya ce fi daul kitabi wa sunna. Littafin zai rubuta shi ne karkashin hasken Alkur'ani da Sunna. Ma'ana duk abin da zai kama a cikin littafin zai kama dalili ne a cikin Alkur'ani da Sunna. Shi kuma dama musulmi abin da ake so duk abin da zaka yi ya zamanto yana da asali, yana da tushe daga littafin Allah da Sunnan Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ingantattu. Kuma wannan shine zai gaskata mana hudin Allah da Allah ke wance mana ati'ullaha wa ati'ur rasula. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. In ka dauki Alkur'ani, Allah cika Qur'ani sama da ayoyi guda 60 malume da suka lissafa wanda suke bayani akan cewa Allah ce a mushi da'a ayi wa manzon sa da'a. Da yane ne zamu ma Allah da'a shine mu ba abinda Allah ya umarce mu yi a cikin Alkur'ani da nisanta abinda ya hane mu a cikin Alkur'ani. Tunda aka ce ka bi Allah ana nin ka bi Alkur'ani. Aka ce ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin ka bi me? Ka bi sunnarsa, abubuwan da suka tabbata a cikin hadisansa, na yi ka yi, na bari ka bari. To shi malam ya tashi duka littafan shi zaka ga ya ce fi daul kitabi wa sunna. Misali mu dauki wannan littafin da zamu yi Hisnul Muslim, yace garkuwar musulmi. Abin da ake nufi da al-hisn shine garkuwa, shine ake nufi da al-hisn, ma'ana garkuwar musulmi. Min azkaril kitabi wa sunna, wannan garkuwa kuma daga zikirori wanda suka tabbata a cikin al-kitabu wa sunna da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan mun ga kenan nan yace mana hisnul muslim garkuwa ce za a baka. In aka ce hisn kamar protection ko control da zaka ga soji ko mayaki ya sa da mun yayi protection kanshi, ma'ana ya kare kanshi daga farmaki ko hari, halbi ne za a mai ko kuma sarace za a kama. To kai ma garkuwar da zaka raka ka rike wadda za ta kare ka a rayuwarka daga dukkan wani sharri da bala'i da musibu, sharrin mutum ko aljan matsawa ko duk wani abu mai sharri da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Kuma aka ce ma wannan garkuwar da kariya zikirori ne wanda suka tabbata a cikin Alkur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma misali daga cikin littafan malam akwai mi? Akwai aqidatul muslim fi daul kitabi wa sunna. Aqidan musulmi a cikin bisa hasken Alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma kaga wannan littafi zai ma bayani aqida ta musulmi, abin da ya kamata ka kudurce a matsayin ka na musulmi. Shi ma ce bisa hasken Alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka daga ciki akwai mi? Shurutud du'a wa mawani'ul ijaba fi daul kitabi wa sunna. Sharidan addu'a, idan kana so idan kai adda Allah ya amsa, wasu sharida ne zaka bi, condition zaka yi respect wanda zaka kiyaye, wanda indai ka cika wannan condition din sharidan nan Allah zai amsa ma addu'a. To wa mawani'ul ijaba, abubuwan da suke hana amsa adda mutum, akwai abubuwan da suke hana kai adda Allah bai amsa. To wannan littafin malai ya kawo mana sharidan addu'a da abubuwan da suke hana amsa addu'a, shi ma yace fi daul kitabi wa sunna, bisa hasken Alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka kuma yana da littafi akan silatul arham, sada zumunta, shi ma fi daul kitabi wa sunna, bisa hasken Alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Haka kuma yana da birrul walidain, biyayya uwaye, fi daul kitabi wa sunna, bisa hasken Alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka yana da salatul mu'min, sallan mumini, ya kamata mumini ya salla, shi ma fi daul kitabi wa sunna, bisa hasken Alkur'ani da sunnan ma'aiki. Haka yana da tuhurul muslim, tsarkin musulmi, ya kamata musulmi ya kamata ya tsarki tun daga tsarki na kamun ruwa, tsarki na arwalla, tsarki na wanka, tsarki wanda ya shahi na mata daga jinin al'ada, biki da sauransu. To shi ma ce fi daul kitabi wa sunna, bisa hasken Alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka yana da littafi al-khuluqul hasan, kyakkyawar ɗabi'a, ita ma fi daul kitabi wa sunna, bisa hasken Alkur'ani da sunnan ma'aiki. Haka yana da az-zakatu fil islami fi daul kitabi wa sunna, bayani game da zakka a musulunci bisa hasken alkitabu wa sunna. haka yana da rahmatul lil alamina muhammadur rasulullahi sayyidun nasi ajma'in. Wannan tarihi ne na manzo Allah ya rubuta, san ya mai rahmatul lil alamina, ma'ana jin kai da rahama ga talikai. Tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma fi daul kitabi was sunna, bisa hasken alqurani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka yana da alghaflatu, gafala, rafkana, sabubanta da alamominta da magance ta bisa hasken alkitabu was sunna. To haka duka littafan shi zai duk littafin da zaka ce fi daul kitabi was sunna, sannan zai kama bayanai ne cikin abin da ya tabbata a Qur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kenan dai malai yana da littafai da yawa, amma dai a cikin littafan shi wanda yafi shahara shine wannan littafi na Hisn al-Muslim. Shi yasa lokacin da Allah masa cikawa a 21 ga watan Al-Muharram bayan hijira 1440, wanda ya dace da 1 ga watan October 2018, malamai a duniya an yi ta ta'aziyya, kowa an yi wuto kice shine mu'allif Hisn al-Muslim, daga an ce shine wallafa Hisn al-Muslim magana ta kai. Kenan ma'ana shine rubuta wannan littafi na Hisn al-Muslim. Wannan littafi na Hisn al-Muslim Allah masa albarka, ta yadda yanzu a duniya babu kasar da zaka je ta musulmai ka tambaye wannan littafi babu shi. Ko malamai suka ce da wuya zaka ga duk musulmi na gari, to zaka samu a gidan shi ko a shagon shi yana da wannan littafi. Shi yasa malam da ya tashi ma littafin yayi shi ne dan takaitacce, zamu zo mu gani a muhadara ce, dan saboda duk inda zaka je ko bulaguro zaka yi kana iya yawo da shi a lahiri, saboda irin fa'idodin da ya kumsa, wanda abubuwa ne wanda ya kumsa a cikinsa, wanda ana buƙatar kowane musulmi ya san su. Wannan littafi na Hisn al-Muslim an fassara shi zuwa ga yarurruka mafi karanci yare guda 95, ma'ana an yi translation ɗinsa, ma'ana traduction ɗinsa, an yi tradir ɗinsa fili da katroben kenzalang sama da lang yare harshe guda 95. Duk duniya babu littafi wanda aka fassara shi sama da yare 95 sai wannan littafi na Hisn al-Muslim. Abin cikin da malamai suka yi a yare har suna daban-daban guda 95 aka fassara shi. Shi yasa kaga mu ma yanzu kaga asalin shi da Larabci da Hisn al-Muslim ne, an Faransa ma an yi tradir ɗinsa. In kana so ka same shi an Faransa, ko da Google ka shiga ko internet, in ka sa La Forteresse du Musulman, Invocation tirée du Coran et la Sunna authentique ko et la Sunna prophétique, ko kuma La Citadelle du Musulman, Invocation tirée du Coran et la Sunna, da zaka samu wannan littafin na Hisn al-Muslim. Shine sunan shi a traduction din da aka mai an Faransa. Haka da Hausa shi kuma zaka same shi da sunan Garkuwar Musulmi, zikirori da addu'o'i bisa Al-Qur'ani da Sunna ta Maki sallallahu alaihi wasallam. Haka da Ingilishi zaka same shi, ma'ana me yasa aka fassara shi ga yarurruka, saboda ni domin mutane su samu su amfana, saboda ko baka iya Larabci ba, to in ka iya Hausa kana iya samun Hausa ka dinga karantawa, ko kai baka iya ba Hausa ba dan boko ne Faransa ka iya ko Ingilishi, to shi ma akwai da sauran yarurruka manya da ake a duniya duka akwai su a ciki. Domin mi dan a nuna mana muhimmancin littafin yasa aka fassara shi a wannan yarurruka daban-daban. Na gaba, wannan littafi malam ya tara mishi babi guda ɗaya har guda 132. Haka ce babi ko ka ce fasali ko unwani, ma'ana titir ko shapitir, wanda ya bayani a kai guda 132. Misali zai ce ma zikirin shiga gida titir guda ne, zikirin hutowa daga gida haka haka haka, kin yana da babubuka guda 132. Kuma wannan littafi malam ya kumsa masa hadisai ɗaya har guda 276, hadisai da suka inganta daga manzo Allah. Dama ya ce min azkarul kitabu was sunna, ko to ya dauko hadisai guda 100 guda 200 nake so in ci afwan guda 276 dai san suwasan saiza hadisi, hadisi 276. Wannan hadisi 276 ya rarraba su a cikin litta, a cikin mukaddimar littafin ya mai littafin introduction, a introduction ya kawo hadisi guda 9, a cikin kuma azkar din ya kawo hadisi guda 277. Kenan ka hada 267 ga 9 zai tashi 276, kenan ya kunshi hadisai guda 276. Abinda littafin ya kumsa, ko kuma kafin mu zo abinda littafin ya kumsa, me yasa za a karanta da wannan littafi na Hisr al-Muslim? To, na farko dai shi wannan littafi malam ya tattara mana duk wasu abubuwa na zikirori da mutum zai yi a lokuta mabambanta a cikin rayuwarsa wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. To sai ya tattaro mana su a littattafan hadisai, ya kama da su guri ɗaya kawai, in ka tashi diba za ka yi addu'a kaza, zikirin kaza ka yi. To amma dai tashi yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya sama wannan littafin karbuwa, shine malami suka ce saboda mi ya takaita ne akan abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma duk in kana so Allah ma albarka a rayuwa, to zaman to rayuwarka kana gabatar da ita ne karkashin tsarin yadda manzo Allah shi ma ya gabatar da rayuwarsa. Shi yasa in wa mu sani yana daga cikin abin da malaman musulunci suka yi haɗu a kan shi, suka yi ittifaki, suka yi ijma'i a kai, shi ne mi duk wanda yake so idan ya yi wani aiki na bauta yake so Allah ya karɓa mai, to ana buƙatar shi da sharuɗa ne guda biyu, dai condition. Condition na farko shi ne al-ikhlas, duk aikin da za ka yi to ana so ka yi shi don Allah. Allah ya ce ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu dina, ba umarci mutane da komai ba face mi su bauta ma Allah, suna masu tsantsanta bauta ga Allah, ma'ana suna yin bauta don Allah shi kadai, da zaman to yadda Allah kadai kake nema, kana neman samun rabauta da dacewa a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ya ce ala lillahi addinul al-khalis, in za ka yi addini kai Allah don shi kadai, saboda addini ana yin shi ne don Allah shi kadai. Haka Allah ya ce fa'budillaha mukhlisan lahu ddin, kenan ka bauta ma Allah kana mai tsantsanta addini ga Allah shi kadai. To duk wanda yake so duk abin da zaka yi ne da sunan bauta ne, da sunan ibada ne, to zaka yi shi ne don Allah, saboda duk lokacin da ka hada Allah da wani a cikin bauta, to Allah ya ce ana ganin shuraka'i anishriki, ni na wadatu game da waɗanda ake hada ni bauta da su, sune ababen tarayya. Allah ya ce man ashraka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani, kana neman yardar Allah kuma kana neman yardar mutane, to Allah ce zai barka da wannan neman yardar mutane, ba ka samu lada ba. Kiran dai in za ka yi aiki, kai aiki dan Allah shi kadai. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ayyuka ba sa tabbatuwa sai da niyya, kuma kowa na samun ladan abin da ya niyya. Kiran shi Allah yana jiba zuciya ne, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah bai duba surarka kai hori ne baki dogo gajere hori mai duka, Allah bai duba wannan, saboda shi ma abin da yake duba zuciya da aiki, aiki mai kyau kake ko mara kyau, aikin dan Allah kake ko ba dan Allah ba, shi yasa dole kowa ya taka tsantsa a cikin sallah kai dan Allah. Kuma abin da zai baku mamakin wa wani zaka yi samu shi in yazo masallaci ga ana ganin shi zai tsaya sallah a nitsi karatu mai kyau, to amma ka kaddata lokacin da kake kai dai a daki ya kake yin sallah. In kana so ka gane aikin ka dan Allah kake yi, ya ka ringa kaddara yadda kake yin shi a bainar mutane, a boye ma kake yi, saboda wani zaka ga zai iya kyautata aiki a bainar mutane amma shi daiwa eh bubuga. To yanzu dan Allah, in dan Allah kake yi, me bambanci da gaban mutane da kai daya? Ko Allah bai ganin ka kai daya ne? Ko baka so ka samu lada ne in kana aiki kai daya? Kenan ka gwada zuwa nan, ma kenan ba dan Allah ba kake ba, dan mutane kake, ko dan sai bi ka ko su ce ka iya. To shi yasa kowa ya taka tsantsa, shi yasa ake so fi zahirinka da baɗininka, filinka da koyi ya zama to daya. Kuma haka hata tsoron Allah wajen nisanta saban Allah, yadda kake nisanta saban Allah a bainal mutane, haka kake nisanta shi in kake banta kai kadai. Saboda malami suka ce tsoron Allah wai ba a sallah bai yake bayyana ba ko a azumi, a tsoron Allah yana bayyana ne lokacin da kake banta, ka samu wata damar da wani baya ganinka, ko ka je wata unguwar da babu wanda ya san ka, ko ka je garin da babu wanda ya san ka, to ya kake za ka aikata saban Allah? Kun gadi wannan salula, yanzu mutum yana tare da mutane a cikin salula, kaddara ya shiga TikTok ko ya shiga YouTube ko ya shiga Instagram da sauran shafukan sadarwa na zamani, kawai sai fallo ta bidiyo wadda bata dace ba ko wani hoto, to yanzu yana tare da mutane, yana fallowa tunda yana tare da mutane, nan da nan zai saukin fallewa, saboda mi bai dace ba. To amma to sai ka kaddara, to yanzu inda kai kare ne kake zaune, akwai duk abin da bai dace ba, za ka yi saukin fallewa? Ko kuma duba da ma za ka yi kai hagun gaggaba ko kuma ka kara kallo? To kaga akwai matsala. To shi yasa aka ce dole mutum ya zamanto kiyaye saban Allah, yadda kake kiyaye shi a bainar mutane, to haka a koyi ma ka kiyaye shi. haka bautar Allah da kake kyautata ta a bainar mutane haka kai kade ka kyautata to ma'ana dai duk abin da zaka yi kai dan Allah shi gare al-ikhlas kakka nemi yarda kowa yasa abin da yake wahalar da mu a zamanin nan kun sani mutane ne zaka ga abin da zai baka mamaki mutum ne zai ringa bautar Allah karatun Qur'ani zuwa masallaci makaranta ko duk wasu ayyuka to amma shi kokarin shi waya zai samu yarda mutane ya zai gamsar da mutanen da suke tare da shi shi kuma a duk duniya malamai suka ce irda'un nasi gayatul la tudruk wannan gaida ce ku rike tare gine samun yardan mutane 100% kowa yarda da kai to wata manuha ce tunda ake a duniya babu wanda ya taba cin mata ma'ana tunda Allah yayi duniya babu mutumin da wai kowa ya yarda da shi 100% 100% babu kuma malamai suka ce da za a samu mutumin da kowa zai yarda da shi 100% to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine wa Allah ya yaba ce wa innaka la ala khuliqin azim kana kan halayya da dabi'u masu girma kuma mudiba manzon Allah muka koma tarihi sai da takai a dukkan makka kai ba garin makka ba a duk cikin larabawa sai da aka shaida manzon Allah babu mutumin kirki nagartacce mai kyawawan dabi'u da halayya irin manzon Allah har suka sanya mai as-sadiqu al-amin mai gaskiya amintacce kowa yare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma abin da zai ba ku mamaki lokacin da Allah ya turo shi a matsayin annabi ya zo ya ma mutane wa'azi akan sabar bautar gumaka da bautar wani Allah a komai zuwa bautar Allah sai suka yi adawa da shi ba abin da ba su wadi mai ba qalu ya ayyuhal ladzina nuzila ilayhi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wanda aka saukarwa da alqur'ani lalle kai innaka inna harfu tawkid ne suka ce lalle kai tabbas la majnun suka ce kana tabu hankali maka ce majnun da larabci shine mahaukaci yanfu sai lalle kai mahaukaci kadi baka gaba wani waje Allah ta wa iza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa a hadha allazi ba'asallahu rasula Allah ce a cikin wannan a cikin suratul furqan wacce kuma da maka cikin suratul hijr a cikin suratul furqan Allah ce wa iza ra'auka idan suka ganka in yattakhizunaka illa huzwa sai su ringa ma isgidanci da ba'a sai su ringa ce a hadha allazi sai su ringa nuna mazalisi yanzu wannan ne Allah ya turo a matsayin manzo Allah ya rasa wanda zai turo wannan wai yanzu wannan ne Allah ya turo a matsayin manzo suna mai isgidanci da ba suka ce bal huwa sha'ir suka ce mawaki ne wani waje kuma suka ce kahinun bokani ba abinda ba dima manzo Allah ba to shi yasa mu ma a rayuwar yau in dai kace za ka riko da addinin manzon Allah za ka mu da kalubale tunda in dai manzon Allah duk kyawun dabi'unsa da halayyarsa mutanansa sun shirye shi 100% yafi kowa kyakkyawan dabi'u da halayya amma saboda ya zo musu da gaskiya amma suka yi adawa da shi suka yi har sai da suka so ma su halaka shi saboda kin gaskiya yasa dan adam da ka sani ba haushi ya gaskiya yace gaskiya mi daci gare ta ayo rayuwa ba ba addini ba kowa ya sani ko a harka aikin ka ne harka aiki ne na biro ko office ko a harka kasuwanci kai kowane domain kowane bangare da ka sani na rayuwa harkar likitanci ne kowane irin aiki ne indai kace zaka yi gaskiya to wallahi mutane sun yi adawa ko ba haka bane ba kowane bangare indai kace zaka tsaya akan gaskiya to wannan abu ka aikin naka sai sun yi adawa da kai kuma sai sun nemi su yake ka to amma abin da zai taimake ka indai kana yi ne tsakani da Allah kuma ka rike Allah kana azkar kana neman taimakon Allah to insha Allah Allah zai kare ka daga dukkan makirci da dukkan wani kaidi da dukkan wani shari da za su kulla ma wani abu ma za a kulla ma baka sani ba ma saboda ka rike Allah saboda mi Allah ya alƙawari zai taimake gaskiya shi yasa ka ce a kullum mu rike gaskiya ka zama to kai gaskiya kake kallo ba wai mutum ba kake kallo ba shi yasa Laraba suke da wani taken magana suke cewa al-ibratu bima qila wa laysa biman qala shi abinda ake lura me aka ce ba waye ce ba me aka ce abinda aka ce gaskiya ne to zaka yi aiki da shi ba gaskiya bane ba to ba zaka yi aiki da shi ba amma ba waye ce ba to mu yanzu abinda ake lura waye ce kawai aka ce wane ne ya ce baba na ne ya ce to shikenan ko ba haka bane zan bi malami na ne a'a wanda aboki na ne to shi kuma a gaskiya ba a diba wane ne ya ce ita gaskiya ake diba in gaskiya ce to ita za a aiki da ita yasa gaskiya ko makiyinka ne wa ita zaka yi aiki da ita ai ka aiki da ita ne ba dan saboda shi ba saboda ita gaskiya ce to wannan abin shi yasa ko ga duka komai ya lalace yanzu mu a rayuwar mu da ce kowa zai ringa diban gaskiya ba wanda ya wade tan ba to da za a zauna lafiya kina aka wadi magana kaka diba wa wade ta saboda mi a rayuwa da muke gani babu mutumin da bai an kuskure kuma babu mutumin da bai abin sarrai da san zuciya in banda annaba sune Allah ya tsarkake su ba su da sarrai ba su san zuciya kuma Allah ya tsarkake su duk abin da suke wani daidai ne gaskiya ne. Amma a rayuwar mutum yanzu duk ilimin ka duk tsoron Allah ka to za a iya samun ka wata ran zaka kuskure saboda Bahaushe ya ce da mu dan Adam tare yake bai cika ba goma ba. Wata ran za a iya samun ka ka bi san ranka da san zuciyarka. Wata ran za a iya samun ka da mi ka jahilci abu ka san shi ba. Wata ran za a iya samun ka da yin kuskure. Wata ran za a iya samun ka da mantuwa. To wa'innan abubuwan kaga yin kuskure yin mantuwa bin sarai da san zuciya shi yasa aka ce to ba kullun bane in mutum ya wada abu kawai zaka rie idan ka kabi sai an auna abin da ya wuce haka ne in haka ne za a amfani da shi to kuma ko ba musulmi bane wada magana to shi ma za a bi kuma wani yana da asali a Qur'ani mudiba Bilkisu a cikin suratul naml lokacin da Annabi Sulaiman ya turo da wasiqa akan mi Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin yace kada ku min girman kai maza ku zo ku mika wuya ku yi saranda ku musulunta ya turo da wasiqa aka turo alhudud ya zo jehota ta zo ta karanta ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa atuni muslimin ta ce ya ayyuhal malu aftuni fi amri ta ce to ya ku yan majalisa ku bani shawara ya kuke gani suka ce nanu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid suka ce kai mu abinda muke gani ba wani mu je mu ba da kai mu yi saranda ai mu muna da karfi muna da izza muna da dukiya muna da kayan yaki da sojoji kawai aje ayi gaba da gaba wannan barazana ce suke mana ma'ana minas ne suke mana kawai mu je mu tunkare su me tace musu tace a tace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waj'alu izzata aliha azilla tace manyan sarakuna yayin da suka kawo samamai da farmaki ga wata masarauta ko wata ƙasa to idan suka fatattake su suka samu rinjaye da galaba akan su to yadda zai faru ja'alu a izzata ahliha azilla manyan garin sai a maida su ne mafi kaskanci tun daga shugaban ƙasa ko sarkin da ministrori da ƴan majalisun duka ya kama su ko a rihe su ko a kashe su akwai kaskanci dai kai wannan manyan sai a maida su makaskanta kenan ma'ana in muka yi zaka ce abu ga ayyakin to in yin samu sukarin samu rinjaye akan mu to duka yasan maida mu makaskanta ku san me haru sai Allah ya ce wa kazalika yafa'alun wannan abin da ta wuce haka manyan sarakuna suke aikata nan Bilkisu a lokacin wa tana bauta ma rana ne wa wajadtuha wa qauma yasjuduna lishamsi rana take bauta mawa amma da ta wuce wannan magana da ke gaskiya ne Allah ya tabbatar yace wa kazalika yafa'alun haka suke aikata kaga ana Allah shi bai diba bace Bilkisu arniya ce amma mi magana da ta wuce haka bane ba Allah ya ce haka suke to shine kaga inda za a ringa wannan to da an zo na lahiya Allah ya ce haka suke aikata kuma haka ne yau ku diba duk inda aka yi kudeta ya ake manyan dubba kama su ake ba a karkame su ba wasu ma kashe su ake to haka tarihin duniya yake duk wanda za su kai su mamaye wani gari ko ta ƙasa in dai suka samu rinjaye akan su to manyan garin ya maida su makaskanta ko a kulle su ko a kashe su ko kuma mai zaman garin ma gagare su sai gudun hijira akwai kaskanci dai kai wannan haka hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira aka bashi tsaran mangaza ta duta ta zakka mana dukiya ce ake hada ta zakka to inda ake zuwa ake tara abincin mangaza din sai aka ba ma Abu Huraira shine mai kula da wannan wajen to Abu Huraira wata ran yana kula yana gadi me zai faru ko wata ran ya ga wani tsoho ya fito da laftin buhu a bayan shi daga ɗakin da ake ajiye abincin mangaza din bai gaba shiga shi ba amma hutuwa shi gani kawai rike shi yace kai to lati ya lahiya yau shiga shiga yace gaban hakuri yace wallahi ka gani dai tsoho ne ga iyali ga yara babu abinci wane ne dai ya kame wannan uzurin yace to shikenan yace tausayin shi ya sake shi dai to tunda amanar dukiyar mutane ne aka bashi kuma manzo Allah ne wakilta shi yaje samu manzo Allah ya hudi mai kafin ma ya ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya same shi ce ya kai da babanka da ji an zo amma manzo Allah wayi yace to wallahi ya manzo Allah dai kaji abin da yace to zai dawo Abu Hurairah yace tunda manzo Allah ya ce me zai dawo yace na tabbata zai dawo na sake zuwa ina lura kawai na sake ganin shi a wuta na sake damgar shi ne ya sake kawo wani uzuri ne ya na sake shi ya zo sake samu manzo Allah ya ce zai dawo yace to ana uku wallahi ya ce bana bar shi ana uku da yazo damki shi ce wallahi na kai ga wajen manzo Allah yace to da Allah ina ga maka da Allah yace ka sake ni, ni kuma zan wadi ma wani abu wanda Allah zai tsare ka daga gare mu. Yace da sahi ka karanta ayatul kursi, da marece ka karanta ayatul kursi Allah zai tsare ka daga sharru, saboda ya gane aljani. Shi kuma Abu Hurairah, saboda kwadayin alheri an wadi mai wannan cewa in ka karanta ayatul kursi da sahi so daya, da marece ma so daya, Allah zai tsare ka daga sharrin aljanu. Kawai ya garza, ya garza ya ji wadi ma manzon Allah, yace min sadaqaka wa huwa kazi, ya ma gaskiya amma makareci a wannan gabar gaskiya hudi ma, in dai kana ayatul kursi to yana daga cikin mi, wannan yana daga cikin sababin me yake da suna karanta ayatul kursi a sahi da marci, tana daga cikin azkaru sabai wal masafin sani, cikin zikirin sahi da marci ana so karanta ayatul kursi kafa ɗaya da sahi, kafa ɗaya da marci. To amma nan manzo Allah bai ce ba kai shi dan ne hudi ma wa ƙarya ce, a abin da hudi gaskiya ne, yace sadaqaka abin da hudi ma gaskiya ne, amma me huwa kazu ba, amma shi asali makareci, amma a wannan gabar gaskiya hudi ma. To kaga manzo Allah ya tabbatar da shi. To shi yasa na farko dai da muka ce sharadi shine mi, yin abu dan Allah. Na biyu wanda shine mahallin shahid shine almutaba, koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da kai abu dan Allah, in dai baka yi ba koyi da manzo Allah to Allah bai baka lada. To anan ne inda ake samun matsala, duk abin da zaka yi da sunan bauta ma Allah ne, da sai da nunan da sunan neman yarda Allah ne, da sunan bautar Allah ne ko ibada, to ana buƙatar ka kai koyi da manzo Allah. Me yasa? Kowa ya sani a cikin mu nan wa Allah ya turo mana a matsayin annabi, mutum ɗaya shine Annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam. Me manhawar da yasa Allah ya turo mana Annabi Muhammad a matsayin manzo? Yace ya turo mana shine domin mu ya bayyana mana yadda zamu bauta ma Allah. Allah ce bil bayyinati waz-zubur a cikin suratul Nahl, wa anzalna ilayka az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ce mun sauko ma da Al-Qur'ani ne domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Na biyu Allah a Qur'ani a cikin suratul Ahzab Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, aya ta 21. Allah ce hakika ya kasance gare ku kyakkyawan abun koyi game da wa a cikin lamuranku shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Allah ya sanya mana manzo Allah ya zamanto shine model din mu, abun koyo-koyon mu, shine example din mu wanda zamu kalla, abun wanda zamu ringa koyo-koyo a cikin komi. Kuma ku sani wannan suratul Ahzab wa ta sako ne wa a yakin Ahzab ko gazzatul Ahzab da aka yi a shekara ta 5, wainan wa hatta a yaki ma mutane da suka saba ma manzon Allah, Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ko yaki aka ji inda manzon Allah ya tsida ka to bai halata ka saba mushi, ko kuma abin da yace kai a yaki ma bai halata, to ina ga sauran ibada sauran bauta kuma a yaki ma. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Abu na uku Allah ya ce mana a cikin suratul hashr, ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rika hannu biyu, abinda ya ne ku kuma mi ku hannu. Kuma a guri ba sa irgu a cikin Qur'ani, Allah zaka yi yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu, inda kuka yi wa in tuti'uhu, inda kuka mishi biyayya kuka bi manzon Allah to tahtadu kun shiri. Kuma Allah ya ce innaka ala siratin mustaqim, lalle kai ya manzon Allah kana kan tafarki madaidaici. Kuma yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, shi ba na kan tafarki ba mai da ci ba, kuma ka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma lalle kana shiryowa ne zuwa mi tafarki mai da ci, duk duniya shi kadai samu wannan. Kuma Allah ya ce wa ati'u rasula la'allakum tuflihuna, yi ma manzon Allah biyayya domin mi ku rabota duniya da lahira. A wani waje kuma yace wa ati'u rasula la'allakum turhamuna, ku yi ma Allah da manzon sa biyayya domin mi a muku jin kai da rahama. To wa samu wannan banda manzon Allah? To ka ba wannan ba duka, yanzu dan Allah zai dace a ce Allah ya turo mana manzon Allah wanda shine yafi kowa a cikin halittun Allah, hatta a manzanni da annabawan da Allah ya turo shine sayyidul mursalina, shine shugaban su. To aka ce muka samu wannan babban ni'ima da rabo Allah ya turo mana shi, kuma aka ce shi za mu koyaya mu koyi da shi duk abin da ya shine addini, abin da bai yaba shi bane addini ba. To yanzu dan Allah sai ka zo kana bin wani, to inda mutane ba sa ganiya, yanzu ni in nace zan bi malami na ko wani waliyi na ko wani shehi na ko wani abin da na samu ana yi a garin mu ko a unguwan mu, to sai in zo in yi comparison, in yi muqarana da wannan abin da na manzon Allah, ko shi wannan mutumin da nake so in bi da manzon Allah sai in yi comparison, in yi muqarana da shi da manzon Allah wai wannan. Yanzu dan Allah a duk duniya aka tambaye ka waya ku kowa, wa zaka ce to amma mutane suna wadi a baki to amma aikace akwai wanda wasu mutane sun fi matsayi a wajen sama da manzon Allah saboda za a zo a ce musu ga abinda manzon Allah ya ce a shi abinda wane kene yanzu abinda yake so nuna shi wannan wane yafi manzon Allah tunda ci aka ma ga abinda manzon Allah kai kuma kace a ga abinda wane shi zaka yi kuma alhali shi wannan wane na warko Allah bai turo shi ba saboda babu inda Allah ya ambace shi a Qur'ani dai kenan na biyu shi wannan wane ba an tambaye ka ba akan shi ba ka bi shi ko baka bi shi ba na uku shi kan shi wannan wanan ta kan shi yake saboda bai da garanti to amma shi wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce in ka bi shi ka shiri to shi yasa Allah ce mana ya tsaje mana wata doka ce duk wanda yake so in yi abu Allah ya amsa to ya bi manzo Allah Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah kai tsi duk wanda ya bi manzo Allah to Allah ya bi kai tsi to dan haka duk abin da zamu yi ɗan uwa kenan mu sai mu ga ya manzon Allah yi addini ba an shi da mi mun taso ana yi abin da muke a garin mu ko a unguwan mu ko iyaye da kakanni duka ba an addini da wannan inda haka ake addini to babu amfani a turo manzon Allah saboda kowa yana da iyaye kowa yana da al'adu kowa yana da gargajiya ai a ce kowa yayi abin da ya tashi a gidansa na al'ada Hausa suna da al'adunsu Zabarma suna da Bari-bari suna da Fulani suna da Tubawa suna da kowa a ce ko abin da ka tashi ka gani ana a gidanku ko shi zaka yi da suna addini to amma Allah dai tashi duka ya rushe wannan ce kawai shi bai yarda ba abinda manzon Allah ya kawai shi kadai ne zafi kowa ya aje al'ada shi kowa ya aje saboda miya al'ada ra'ayinku ne to kowa na da ra'ayi ko munan masallacin nan kowa na da ra'ayin shi ba wai ce ra'ayi riga kowa to mun wannan masallacin nan kowa rigar shi ba daban-daban ce ba kaga kala rigata kala riga Malam Abubakar kowa na rigar shi daban to yadda kuka ga kowa na rigar shi daban to haka ra'ayi ce to shi yasa aka ce to tunda al'ada ra'ayi ce to kowa aje ra'ayin shi abu na mi abinda Allah da manzansa suka ce saboda shine tabbas shine garanti to dan haka dai a takaice malam ya mana wannan littafi ne domin ya karantar da mu ya ne ne zamu yi zikiri na manzo Allah kowa sani saboda shigowar kafafen sadarwa na zamani rezo sosiyo ya sa kowa ya zama likita ya sa kowa ya zama malami ya sa kowa ya zama dan jarida wannan abubuwan guda uku sai da hatsari mana kowa zan bai bada labari ba tare da watanta ina wanda suka karanci jaridanci jaridanci haka ake shi ba na da tsari ba da ka'idoji ba da matakan da ake bi da in ka samu labarai da zaka ga buka bi ka gane sai hancin shi ya inganta ko bai inganta ba to amma mu ya kuke gani a rezo sosiyo mutum kawai da ga samu abu Allah Allah yake wada a ce shine ya fara fartaji ba tare da la'akari ba da cewa wannan abin me zai iya biyowa baya ina da tabbaci ya inganta ko bai inganta ba da wani sursu na same shi to yanzu kun ga kowa zama dan jarida shi yasa ake jarida lalace na biyu kowa zama likita yanzu kowa wato yake a rezo sosiyo yana bada magani kuma ba a san shi ba ba a san malamin shi ba ba a san ba ina ya karatu ba kowa zama dakta kuna gani har a radika yanzu kuna gani kullum kowa wato yake na tallan magani haka ake yi harkar likitanci da bada magani na da ka'ida karanta ake yi kuma ya an samu shaidar cewa ka karanta abin to amma yanzu kowa zama likita yana bada magani yanzu kawai kana zaune a rezo sosai ko ka gani ya ce ga maganin kaza ba tare da ka tabbatar ba haka ne ba ko ka je ka tambaya ka san saboda shi wanda ya mutu a rezo sosai baka san shi ba ba garin kuɗe ba ƙasar kuɗe ba kawai ya zama da abu maimakon kai in ka san a kusa da kai akwai wani likita ko wani ka je ka tuntube shi ka ce to na ga wani ya dora bidiyo yana bayani akan maganin kaza ka je ka tambaya ka ce haka ne ko ba haka bane ba to shi yasa zaga mutane za su ta hada magunguna su ta gamuwa da cututtuka shi yasa yana daga cikin ma abin da malamai suka ce cututtuka suka yi a zamanin mu saboda mutane ba su sabin diddigi wajen tabbatar da sai hancin magani kowa an yi wato yau da magani kawai dauka zaka yi kuma mu mutanen mu saboda a jahilci wai mutane suke cewa to saboda ai shi magani dace ne wai da gwaji ake dace to kowa ma an yi wadi yake zo ka ce zaka yi to kuma garin gwajin kuma yake halaka kanka na uku kowa zan malami yanzu a rezo sosiyowa mutum zai ci ya koshi kawai ya zo wannan kamara a dasa ta a gaban shi kawai to kaga shi ma na wa'azi ko yana bada fatawa ba san shi ba ba san ba daga ina ne ba san malamin shi ba to shi yasa kake ganin to tunda haka ta faru kowa zan malami kai kai taka tsantsa ba duk abin da ka ji ba kowa yana hudi bane zaka dauka kai ba da suna addini ba dole ka bi diddigi ka tabbatar wannan abin ya tabbata addinance ya tabbata a Qur'ani da hadisin manzo Allah ya gantace haka ne in ba haka ba wallahi za a ringa kaura kanka wanda ya ce kaza halal ne wanda ya ce haram ne wanda ya ce kaza daidai ne wanda ba daidai ba shi yasa kuke gani yanzu mutane su yace mu duk malami suna kaura mana kai yau kai ka ji wa'azi wani wannan malami ya ce kaza yana da kyau wanda ya ce babu kyau ai dole a ringa kaura kanka me yasa saboda baka neman ilimi tun me neman ilimi babu yadda za a yi a ringa rikitar da kai ka shiga rudani kamar baloci kuna ga guna gane yadda yan balo ba suke ba wanne buga ma wanne buga ma wannan to wala maka neman ilimi haka za a rinka kamar balo a buga ma wancan ana jide pass da kai to amma an kana neman ilimi za a nuna ma cewa shi a harkar neman ilimi in mutun ya wadi magana ba rawanin shi ba kake kallo ba ko babban rigar shi ba ko malamin malin shi ba ko tare littafin da suke bayan shi ba kasan wanda wanda yake barazana wani ya shiga cikin bibliotheque bayan shi tare littafin ne sai ka tsammani wani kamar kasugun malami ne ko wani bijimin malami ne shi kuma ko barazana ce ke da tare littafin a bayan shi wani kuma zai zo baje littafin a gaban shi to ba littafin bane ba ko ri ko shiga ko wani ne ilimi ba hujja frame mutun ya wadi magana wadi hujja yanzu ku diba a rezo su ce ko mutun zai wuto ba da falala babu cewa Allah ne ce ko annabi kawai zai zo baku falala wuce kenan daga jin shi hudu wani kuma zai zo baka falalan ma hadisin ma rubabban hadisi ne bai da inganci to shi sai ka ce in kana neman ilimi za ka ringa taka tsantsa in an mutun ya wadi magana da hujja wadai ta ko babu in ma ya ce hadisi ne to kaje ka bincika hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda akwai hadisan da ba su inganta ba suna da yawa to wasu malaman masu lalatacce zuciya suna fakiya da wannan sai ka ji an ce ma an Abi Hurairata ko an Ali ko an Umar ko an Aisha kuma hadisi bai inganta ba mu kuma mutane a jahilci sai a ce to yanzu Aliyu ne bai inganta ba wanda ya ce Aliyu ya bashi labarin shine bai inganta ba bana in aka ce wannan hadisi na Abi Hurairah bai inganta ba wasu zamani sai shi Abi Hurairah ne bai inganta ba to ai Abi Hurairah akwai wanda sai an bi ta hannunsu ne za a ji zuwa Abi Hurairah su wanda za su bada labarin su ce sun ji daga Abi Hurairah su ne ba su da inganci yanzu misali ne zan ba ku kai ne kakanka lokacin da ya mutu kai ba a heka ba yanzu ka zo ka ba mu labari muna zo ne sai ka ce to kakana ya bani labari an yi kaza da kaza sai mu je mu bincika a tarihi ta ma kai lokacin da kakan naka ma ya rasu ba a heka ba yanzu dan Allah abin da gode mun yarda da shi saboda kai abin da ka ba mu labari cewa kakanka ya wadi ma to kai lokacin da kakan naka ma aka yi shi aka yi kamar da ya riga mutu to daga kenan dole sai an yi taka tsantsa a wannan zamani namu duk abin da zaka amshe shi da suna addini to kai taka tsantsa saboda kowa sani yanzu a rayuwa kowa taka tsantsa yake a harkar neman abincinka kana taka tsantsa ko mota zaka shiga zaka yi bulaguro kana taka tsantsa ba ko ta mota kake shiga ba ko kasuwanci zaka yi ka taka tsantsa dan ka adan hore ka komi kana taka tsantsa amma mi harka addini ne ban ma taka tsantsa idan haka wani tabi'i yake cewa Muhammad bin Sirin inna hadha dina dinun yace fanzuru amma anta akhudhu dinakum yace wannan addini da kuke gani ko kuma yace ta wannan ilimi na addini da kuke gani yace to amana ce addini ne ilimi addini ne yace to ku ringa duban ga wa za ku amshi addini kenan ka ringa taka tsantsa duk abin da zaka ji an faɗi kai ne mu cewa wannan abin ya tabbata in ya tabbata sai ka aiki da shi in bai tabbata ba to shikenan da haka kenan dai a takaice wa'annan su ne abubuwa guda biyu da ake bukata kowane musulmi ya cika domin samun karbo aiki na farko yi dan Allah na biyu kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah kenan anan zamu tsaya dake kuma rana ita zai dace ranar sallah ne kenan insha Allah sai dai bayan sallah da sati zamu zo mu dora kenan yanzu zamu yi bayani akan mawallafin littafin kenan kuma zamu zo daga baya mu ga abin da littafin ya kumsa da kuma mukaddima littafi fatan da muke dai Allah subhanahu wataala a koda yaushe mana dace da yin ayyuka dan shi kuma mai mana dace da duk abin da zamu yi mu shi karkashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala a wannan kwanaki 10 da muke cikin na Zulhijja ya mana dace da yin kyawawan ayyuka kuma ya karba mana ya sanya mu cikin bayin da zai ma gafara da yantarwa da kuma rubuta cikin aljanna na roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ga baki daya yayi mana dukkan damuwoyin mu ya kare mu daga dukkan sharri da abin ki muna roƙon Allah subhanahu wataala laye da muke tunkara duk wanda bai da hali muna roƙon Allah ya yassare masa ya bude masa abin da zai laya wanda yake da kuma Allah ya kara masa muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa ga baki daya kasashen mu ya ba mu zaman lafiya ya kare mu daga dukkan masu neman mu da sharri da abin ki da sauran kasashen musulmi ga baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ƴan uwan musulmi na ƙasar Palestine Allah subhanahu wataala ya mana maganin azzaluman da suke zalunta su Allah ya sa su zamanto izina ga ƴan bayin su azzalumai kuma Allah mana maganin dukkan azzalumai ma wanda suke kuntata wa musulmi a ko'ina a duniya Allah ɗaukaka musulunci da musulmai kaskantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan addinin musulunci ya raya mu akan wannan addini kuma ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya sa aljanna fitar su ce makoma mu gaba ki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.